Hukumar tsaron al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta kama gaggan yan fashi 23 da take zargi da kaurin suna wajen fashi da makami da sace kayayyakin ofisoshin gwamnati. Komandan rundunar Civil Defense ta kasa a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, yace gungun yan fashin sun dade suna cutar al'umma jihar Nasarawa.
Mun kama mutum 19 shekaran jiya kuma mun kama guda 4 sun zama 23 kenan. Mutane ne wayanda suke barna a nan jihar Nasarawa sosai. Sun je sun shiga wani gidan radio da ake kira Fresh Fresh Radio na lafiya. Suka kwashe musu kayan aiki. A baran sun shiga wata ma'aikata da ake kira Nagis. Mamma suka kwashe mun za su kwashe da computer su suka gudu. Kuma wannan shekaran sun je Tuwake Jamji Filling Station lafiya. Cikin dare suka kwashe masa kuɗi, suka kwashe masa laptop. Hatta TV plasma da ke cikin ofishin da sun kwashe suka sake zuwa Alhaji Lawan Filling Station a Shago. Suka sake irin wannan barna kuma suka je suka shiga Ministry of Health suka kwashe computoci guda biyar suka cire plasma suka kwashe wanda su kwashe suka tafi. To ran 23 ga watan 6 na wannan shekara sai suka je ma'aikatan Nagis suka je suka fata wannan office suka kwashe musu computoci sun fasa sai ya kai guda 3 manya-manya. Suka je kuma Ministry of Land suka yi musu haka suka kwashe kuɗi suka fasa office. To duk waɗannan abin suka faru guda 7 din nan babu wanda aka kawo sanarwa a wurin mu sai na Nagis din. Sai muka fara bincike Allah da ikon sa sai muka fara kamo su ɗaya bayan ɗaya. Kuma yanzu mun gano wasu computoci su da kansu sun yi ta cewa sun aikata waɗannan laifuka.
To waɗannan mutane barayi ne kawai na kaya ko kuma suna cikin irin yan fashi da ko kuma masu garkuwa da mutane da ake samu a wurare daban-daban?
Da yake suna amfani da manya-manyan bindigogi kuma daga cikinsu mutum biyu sun yadda cewa sun yi fashi a Mada Station wani ɗan ƙauye ne ɗan kusa da Nasarawa Ikon. Kuma ne zance suna sace mutane babu mamaki.
Komandan rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, ke bayani kan gungun yan fashi da makami da suka yi nasarar kamawa. Shugaban gidan rediyon tarayya ta Precious FM da ke lafiya, Musa Abdullahi, ya ce yan fashin sun tafka barna a ofishinsu.
In fact ba so daya ba, so biyu suka shiga. Farko suka daure mai gadi. A fadin shi mai gadi mutane 8 ne kuma dukansu da bindigogi. Sai suka ce mishi ya nuna musu gidan kuɗi. Ya ce a nan gidan rediyo ne, ai ba kuɗi. Suka ce ba su yadda ba. To wallahi ko gobe 12 da suna tension ne duk sun babballe su. Duka shiga. To Allah ya taimaka sun vandalizin wasu abubuwa amma ba su taba transmitter ba. Amma kan sun daidaibe mana wasu recorders da telephone da wasu kayayyaki dai. A daidaiba sun sake sun dawo kuma da ba samu kuɗi ba kuma sun juye mana mai diesel sun daidaibe wasu abubuwa dai. Gaskiya kan ba ta gari sun addabe jama'a a lafiya.
Shi ma daraktan Turaki Gamji Nigeria Limited, Alhaji Turaki Gamji, ya ce gudunmawar bayanai da jama'a ke bayarwa zai ƙara taimakawa wajen bankaɗo ɓata gari.
Inda kika zaga kusan yawancin gidajen man ba inda ba su yi sitin ɗin irin wannan makamancin satan sun yi a ciki ba. Wayannan masu ba da bayanan sirrin nan da sauransu ba ƙaramin ƙoƙari suke ba. Don mu akwai ire-iren wayannan ma da wani ya zo ya ce a ta guduma da aka yi aiki mu aka fasa wannan wajen. Za su cikin yadda suke karban hayan irin wannan ababen da sauransu sannan a cikinsu har akwai mai aikin walda da suke yawo da su.
Tuni dai rundunar ta Civil Defense ta gurfanar da waɗanda ake zargi da fashi da makamin a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.